A yayin zaman su na jiya Lahadi ne, mambobin kwamitin zartarwar jam'iyyar PNDS tare mai mulki suka yanke shawarar zaben Bazoum Mohamed a matsayin gwarzonsu na zaben shugaban kasa na 2021 a ƙarƙashin tutar wannan jam'iyya, wacce a baya-bayan nan ake yaɗa jita-jitar cewa sakataren ta Hasim Mas'udu yana sha'awar samun wannan tikiti, abinda wasu ke ganinsa a matsayin masababin korarsa daga mukaminsa na ministan kudin kasa. Honorable Idrissa Medaji, ɗan majalisar dokokin ƙasa ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PNDS.
Kamar yadda an saba, bakwai biyu duka ana taro na jam'iyya. Babban biro na koli ya yi taro, kuma ga wannan taro da anka yi, an tattauna bisa batun kandidaciyo a jama'a duka sun amince, sun ce president ɗin party Muhammadu Bazoum shi ne ɗan takara wanda zai jagora. A 2010 zai zama ɗan takara na PNDS tarayya. Wannan abu da an kai shi duka biro na koli ya amince da haka nan, da president duka sun amince da haka nan. Biron koli ya ce abinda 'yan jam'iyya sun kace mun amince da shi, Bazoum shi ne kandidatin mu na party, amma su babu wani kandida bayan Bazoum.
Sai dai wasu na kwatanta cewar akwai 'yan yankin Doso da kuma wani rabi, wani bangare na yankin Tilabiri da Tawa ba su amincewa wannan matsayi ba.
Wannan zancen banza ne, abin da shike zancen banza ne. Kaga dai fu mako shi na nan, ka san da shi na nan. Musa Kalite wanda ake cewa Kalite president ke federation ke Tilabiri shi na nan, duk sun amince da haka nan. Kenan babu wani bangare wanda bai amince ba, duk wanda ka sani mai na tarayya sun amince da wannan magana.
Ya za ku yi da magoya bayan Hasim Mas'udu waɗanda a baya-bayan na ake bayyana cewa lallai sun dage kai da fata sai shi Mas'udu ya tsaya takara?
Ha, mu abinda tarayya ta tsaida shi ne muka tabbata. Ba mu tabbata da Mas'udu ya hito ba, bai ce mana bai ruwa a farki ya bar kwaɗi, kenan ba mu tabbata ba da shawararsu 'yan goyon baya. Duk wanda suke ɗan tarayya na ya amince da Bazoum shi ne aka yi dakin.
Wannan na nufin duk wani cece kuce ya ƙare kenan?
Ha, cece kuce akwai dama? Dama cece kuce bisa rezo sosai na waɗansu na an hasa huta ga cewa haka nan. Amma mu a fuskar tarayya babu wani tashin hankali, ba mu taɓa ji wani wanda hito ma shi na cewa kandida ne shi. Mu wanda muka sani wanda biron koli ya tsaya da yau shi ne ɗan kandida, kuma shi ne ɗan takara. Tarayya magana guda ce, tarayya ita ce consensus. Mu in mun kai magana, don da kowa ya amince tun yanzu nan, mu rage mun amince, babu wani bangare da zai koma shi ce ba bai amince ba.
Bayan amincewa takarar shi Bazoum ɗin yanzu, menene mataki na gaba?
A na ce muka abinda mataki na gaba kongare ne muke shirako, shi zai tsada da shi tabbatar da wannan magana da an ka tsaida Bazoum shi ne ɗan takarar mu, shikenan dumin zan tsaya sai zuwa yaki.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.